الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yawa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka masjidu darul qur'an dake daura da gidan distinguished senator muhammad danjuma goje dake wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na aqaul musallin kusakuran masallata na babban malami alhafiz muhammad Siddiq al-Mishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci daidai wannan yini kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malami na mana magana kan kusakurai daidai suke da alaka da sallar juma'a kusakurai da suke da alaka da sallar juma'a idan ka duba wannan unwani man karanta kuskure na daya na biyu na uku har zuwa kuskure mai namba na biyar muka tsaya yau za mu tashi kuskure mai namba na shida kuma wannan shine darasin mu na 48 a wannan littafi kuma karatun ya shafi na 110 a daidai maliki cewa tarku salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama yawmul juma'a daga cikin kusakurai da yawa daga cikin musulmai suke aikatawa shine a barin yiwa ma'aikin Allah salati sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a wannan kuma kuskure ne kuma hasara ce da daren juma'a da yinin juma'a ana so ka yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai alkhairai da albarkoki masu yawa fiye da lokutan da ba waɗannan ba fiye da sauran kwanaki a cikin mako ko sauran darare a cikin mako daren juma'a kamar alkamis da dare da yinin juma'a tun daga ketowan alfijir har zuwa faduwar rana to ana so wannan lokacin ya fi kowane lokaci a gunka yawai ta salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin wannan lokaci ne keɓantaccen lokaci da ake son musulmai su dage su matsa lamba wajen yi wa ma'aiki salati sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to sai malike cewa kuskure ne wa'ansu daga cikin musulmai a barin yi wa ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam salati a wannan yinin to iya cikin kuskuren da malam girgu malike cewa yusahabu kasratu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yawmul juma'a iya cikin abin da ake so wanda shari'a ta soyantar da shi zuwa ga al'ummar musulmai gaba daya a yawaita yi ne kasra a yawaita yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yinin juma'a wa fi lailatiha kuma a yawaita salatin nan a daren juma'a yinin juma'a da daren juma'a waɗannan lokuta ne na musamman da ake son yawaita yi wa ma'aiki salati sallallahu alaihi wasallam ka samu awa daya ko awa biyu in zaka iya ka samu lokaci mai tsawo wannan lokacin kawai salati zaka dinga zubawa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga irin abin da Allah zai mana haske a duniya kuma da lahira Allah zai haskaka ma rayuwanka Allah zai haskaka ma zuciyanka Allah zai haskaka ma kabarinka Allah zai haskaka ma rayuwanka gaba daya in dai ka dau wannan ya zama lazimi a gare ka kowane yinin juma'a ko daranta ka yawaita yi wa ma'aiki salati sallallahu alaihi wasallam malike cewa li qawlihi alaihi salatu wassalam uksiru min as-salati alayya yawm al-jumu'ah shi ma'aikin da kansa yake cewa sallallahu alaihi wasallam ku yawaita yi min salati ku yawaita yin salati a gare ni a ainihin yin juma'a fa inna salatukum ma'ruda alayya salatunku da kuke yi min ana bijiro min shi duk wanda yayi wa ma'aikin Allah salati sallallahu alaihi wasallam za a bujirwa da manzon Allah salati wane dan wane jikan wane daidai lokaci kaza abu kaza yayi ma salati domin Allah ta'ala shine al-qadiru ala kulli shay, mai iko akan komai. Duk yawan mu da zamu hada baki dukkan mu yiwa manzon Allah salati a lokaci daya sallallahu alaihi wasallam, to a wannan lokacin kuma Allah zai bujarwa da ma'aikin Allah. Abinda dai ma baka a wannan misali a fili wanda dan adam ma yake yi cikin ilimi da Allah ya bashi yan sama da mutum miliyan guda lokaci da sai a aika masa sako gaba daya, kuma kowanne ga sakon ya jira a wayarsa a lokaci daya. Da dan adam ma yake wannan balantana Allah kuma, saboda ka in Allah ya ce zai bijirwa da manzon Allah salatin mutane, to Allah zai subhanahu wataala. Ma'aike ke cewa salatin ku da kuke mana za a bujiro mun da shi. Falisalati alaihi fi hadhal yawm maziyya. Ma'aike cewa salati a yinin juma'a iya da wata doriyar farala shine maziyya din. Iya da wata doriyar farala akan lokacin da ba wannan ba. Maziyya shine miza. Iya da wani wata daraja ta daban akan lokacin da ba wannan yini ba. Laysa li ghairihi, wanda wani wannan lokacin bai samu wannan miza din ba. Ma hikimatin ukura, bayan kuma wata hikima daban, bayan doriyan darajar kuma wale shi akwai wata hikima daban. Wa hiya anna kullu khairin nalat ummatahu fi dunya wal akhirah, dukkan wani alkhairi na duniya da lahira to idan mutane suna yi wa ma'aikin Allah salati to za su shikaro da wannan alkhairi. Ana bayyana in dai ka siffanta dai wa ma'aikin Allah salati da gaske, to hakika mallai ce zaka dinga cin karo da alkhairin duniya da lahira. A duniya Allah zai dinga bude makofin alkhairi, kuma a lahira ma Allah ta'ala zai bude makofar alkhairi. Fa inna ma nalattu ala yadi, dukkan wani alkhairi da Allah zai bayanin sa a duniya da lahira to Allah yayi bayanin sa ne ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa jama'a Allahu li ummatihi bihi baina khairiyyat dunya wal akhirah, sai mallai ke cewa Allah ta'ala ya tattarawa wannan al'umma dalilin manzon Allah bihi din damir ne ya ulu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sanadiyar ma'aikin Allah, Allah ya tattarawa al'umma alkhairan duniya da lahira dalilin sallallahu alaihi wasallam. Dama Allah ya riga ya faɗa ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim, wannan karewa kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mu'minai mai jin kai ne mai tausayi, kai hatta dabbobi sun amfanu sun fa'idani da tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya sha ciken dabbobi a gun mutane idan suna zalunta su. Dabbobi sun sha kawa manzon Allah ƙara. Kai wani raƙumi da ya zo gaban manzon Allah ya durƙusa, ya ƙoƙarin meka bakinsa kusan kunnen manzon Allah yake masa magana. Ko manzon Allah iya jin abin da raƙumi yake faɗa. Yake cewa ya Rasulullah, tun ina da ƙuruciyata waɗannan bayin Allah suka mallake ni, na musu aiki har na tsufa. Ƙarfi na duka abin su ya ƙare, kuma yanzu nan ya Rasulullah na zina tattauna wai za a yanka ni, shi ne da zo na kama kokin su ya Rasulullah. Iya faɗa manzon Allah iya kiɗa kai iya jin abin da yake. Da ya gama masa magana sai ma'aikin Allah ya kirawo masu rako, ya ce ina masu rako nan, suka ce ga ƙaran da rakumin ne kawo. Kun mallaki ya tun iya da ƙuruciyarsa iya matashi ya tsufa a gunku yana muku aiki, amma yanzu nan ya ce kuna tattauna za ku yanka shi. Ya ce wallahi mun yi da kai manzon Allah ne. Suka ce in ban da shi raƙumin sai mu kaɗai muka san abin da muka tattauna, ba wanda ya ji wannan maganar in ba mu ba sai wannan raƙumin. Gashi kuma ya zo ya faɗa ma, kuma tabbas haka akai. Saboda haka manzon Allah ya ce ina neman masa alfarma kar ku yanka shi, ya lishi. Sannan suka ce wallahi manzon Allah ba za mu yanka shi ba. Suka bar shi har ya dinga rayuwarsa, har Allah ya karɓa rayuwarsa. Kun ga hatta dabbobi sun ainihin inuwantu da tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga wata barewa wani maharbi ya kamo ta, ta zo ficewa ta bayan gidan manzon Allah, maharbin ya rataya ta a wuya. Sai take cewa ya Rasulullah ka mun ɗauki, ya Rasulullah ka cece ni.
sai daga cikin matansa ko Ummu Salama ko Maimuna bintul Haris tace wallahi ta ji lokacin da wannan bariwa take wannan magana ma'akin Allah ya fito ya tare wannan maharbi yace da Allah zo da yazo yace aje wannan bariwar sai aje ta rike ta hannu sai ci zan mata wannan tambayoyi ne sai manzo Allah ke cewa bariwar kin ce da cece ki me faru sai take cewa wallahi ya rasulullahi na fito kiwo kuma na haihu ban jima da haihuwa ba na fito kiwo dan samawa ƴaƴa na ƙanana abinci kai wannan maharbi ya kama saboda kadan Allah ina neman alfarma ka ce sake ni na je na shayar da ƴaƴa na ƙanana ne sallama da su na zo na zo ya kama ne tabbai manzo Allah ya ce maharbi ka sake ta za ta dawo ya ce a ba ta dawo ba za ta dawo maharbin nan ya ga darajar ma'aikin Allah ya sake wannan bariwa ta tafi can suna tsaye da ma'aikin Allah da bare da shi maharbi ta shafi lokaci can kuma sai ga ta dawo sai ya rasulullahi na dawo ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzon Allah ya ce kin dawo tace wallahi na dawo na je na shayar da su kuma mun yi ban kwana da su yaje to yake na ga mata guda biyu jai ni ba dan manza bane kuma yace wallahi tallahi ba zan gama ba manzon Allah dalilin ka wallahi tallahi ni ma na bar ta na salame ta to wata dabbobi sun amfana tausayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wata rana yana sallah sai ji yaro iya kuka lokacin manzon Allah mata suna zuwa masallaci da goyen su da kananan yara a zo ayi sallar jami'i su koma manzon Allah idan ya ji yaro iya kuka yace idan nayi niyyar zan tsawaita karatu a sallar idan na ji yaro iya kuka sai na datsa karatun nayi kadan domin na sallami mutane da wuri ita uwa ta kula da danta wannan fa manzon Allah ne ke koya mana tausayi hatta na yara kanana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya sallar sai sayyidina Hassan ko sayyidina Hussein zai hau gadan bayan sa manzon Allah ba zai sauke shi ba ba zai alama ya sauka har sai ya gama wasan sa ya sauka sannan sai ya dago daga sujada ko daga har yara kanana har dabbobi sun fa'idanci da tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana tausayin wannan al'umma shi yasa mallan yace dalilinsa duk wani alkhairi da ya gani a wannan duniyar wallahi dalilin manzon Allah ne duk wani alkhairi da ya gani shi a duniya da lahira Allah ya tattara wannan al'ummar duka alkhairanta na duniya da lahira dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah dab da ajalinsa ba maganganunsa na kusan karshe a rayuwarsa cewa yake ummati ummati Allah zan tafi al'ummata 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 ya mu ne a ransa da mu ya tafi amma gashi yau kuma wani matsayi gare shi a cikin wace kima gare shi a cikin ƙarshe fa Allah cewa imaninka ba zai cika ba sai ka yadda ka rasa rayuwarka akan manzon Allah annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim sai ka yadda zaka iya kai kanka a kashe ka akan kare darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine imaninka ya cika sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malik ya cewa fa jama'a Allahu li ummatihi bihi sai Allah ta'ala ya tattara wannan al'ummar ta sa da shi manzon Allah din ma'ana dalilin sa baina khairiyyi dunya wal akhira zakanin alkhairan dunya da lahira fa azama karamatin tahsul lahum fa inna ma tahsul yawmal jumu'a duk wata karama shi ya san karama ko karama ko me karama ne eh girma to karama wata baiwa ce da Allah yake fitar da ita a ƙarƙashin wani bawa annabawa sai ya ce mu'jiza idan annabi ya zo da wani abun khariqul lil'ada kaman annabi Musa ya yadda sanda ta zama miciji ya sa hannunsa haka ya fito mutum ya kasa kallo ya zama kamar rana to wannan a mu'jiza kenan amma idan bawan Allah salihi ya zo da wani abu khariqul lil'ada to shi kuma ba mu'jiza za a ba sai a ce karama ana fahimta daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya ga mala'ika ido da ido akwai wanda ya gaisa da mala'ika hannu da hannu akwai ma wannan matar gata da suna Ummu Atiyya Allah ya kara mata yadda wata rana ta yi hijira bayan ma'aikin Allah ya tafi hijira da sahabbai sai ta bi shi ta dau azumi kuma ga tana hijira da azumi a bakinta. Magariba ta yi ba gari kusan bata je Madina ba, ba gari ba ruwan sha. Sai tana tafiya sai ta ji kamar ta ci karo da wani koko a goshinta, ta dai karo da shi haka. Sai ta sa hannunta kai ta ji wani koko ne ya sauka a hannunta. Tana dagowa sai ta ga ruwa ne a cikin koko sai ta sha wannan ruwa. Tace wallahi har ta mutu sai ta sha ruwa dan marmari amma ba da gishiro ba. Kago nan karama ce. Karama ce. Ba kowa Allah ke bi irin wannan. To mu din al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wat karama mafi girma da muka hadu da ita duk wata karama mafi girma to a ranar juma'a take. Ana fahimta? Shi yasa dukkan musulmi na kwarai kada yi wasa da yin juma'a. Kada kai wasa da shi. Duk commitment naka. Musamman ketowa alfijirin juma'a da bayan la'asar zuwa magriba na juma'a wa an su lokuta ne na musamman. Ana fahimta? Lokuta ne na musamman a gun musulmi. Lokuta ne na samun kusanci ga Allah da biyan bukatu na duniya kuma da lahira. To sai malaki ta dukkan wata karama wani abu da Allah zai mana wanda ba kowa yake yi wa ba. Dalilin manzon Allah to ana mana shi ne ranar juma'a. Abin ya fi faruwa a yinin juma'a. Ana fahimta? Kuskure na bakwai. Tarku qira'atu suratul kahfi. Mutane su daina karanta suratul kahfi a yinin juma'a shi ma kuskure ne. Yanzu na ji wani ma bai taba karantawa. To sunna ce mai girma kuma da alkhairai mai yawa a matsayin kanun musulmi ka karanta suratul kahfi a yinin juma'a. Daga ketowan alfijiri kafin rana ta fara ka karanta suratul kahfi mai ayoyi guda 110. Ana fahimta? Ka daure in kai kana da abota da Qur'ani cikin minti 10 za ka iya karance ta. An fahimta? Za ka iya karanta cikin minti 10 ko minti 15. To malik ya cewa yusahabu qira'ata suratul kahfi yawmul juma'a. An soyartar ana so wa musulmai su dinga karanta suratul kahfi a yayin juma'a. Lima fi zalika min as-sawabi wal fadl. Malice cikin karanta suratul kahfi a yayin juma'a akwai lada mai yawa kuma akwai farala. Kasan dan adami ya san farala ku? Musamman yanzu faralar muke nema ai. Faralar je ta dan tsaya ake shan wahala. To din mai neman falala a gun Allah ya dinga karanta suratul kahfi a yayin juma'a. Akwai lada kuma akwai farala a jimal. Fa annabi sa'id marfu'an. Aba sa'id al-kudri Allah ya kara yadda shi. Idan an ce marfu'an daidai yake a ce an sa'id al-kudri qala qala rasulullah. Da hadisin da an rubuta marfu'an to an jingina shi ga manzon Allah. Mauqufan kuma an jingina maganar ga sahabi. Maqtu'u kuma an bar sa maganar abun tabi'i. Ana fahimta? Amma duk karatun da gani an wane marfu'an to ana nufin manzon Allah ne fa. An wane mauqufan to magana ta tsaya akan sahabi. An wane maqtu'an to ta tsaya agun tabi'i. Ana fahimta? Malik ya cewa man qara'a suratul kahfi yawmul juma'a ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya karanta suratul kahfi a yinin juma'a sata'a lahu nurun min tahta qadmihi ila anani sama'a. Allah ta'ala zai tada wani haske tun daga kasan kafarsa. Hasken ba zai tsaya ba sai ya tankari sama. Yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda yake karanta suratul kahfi a yinin juma'a Allah zai halicci wani haske ta karkashin kafanka ila anana sama sai ya jingina har ga sama. Yuthiqu bihi yawmal qiyama. Wannan hasken shine zai haskaka ma gabanka a ranar alkiyama. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a baina aydihim yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'imanihim. A ranar alkiyama za ga mu'mine maza da mata suna tafiya haske gaban su da bayan su. Allah ya sa mu. A ce bushirakum al-yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mala'iku su dinga musu al-bishir ga aljanna nan a gaban ku, aljanna aljanna. So ko munafikai ba su da wannan hasken. Yawma taral munafiqina wal munafiqati yawma na yawa yawma yaqumul munafiquna wal na'am wa yaqulul munafiquna wal munafiqat na'am lil ladina amanu zuruna naqatabiz min nurikum munafikai maza da mata suke cewa masu imani ku tsaya mu dan dosa na hasken ku sai Allah ce kilar ju'u wara'akum faltabisu nura ku koma baya kuma ku je ku nemi hasken ku wannan hasken ba na aro bane ba duk wanda ya tashi a kiyama ya ga haske a gaban sa to alamar ya ci nasara kenan Allah ka tada mu da haske ya rabbul alamin duk kuma wanda ya tashi kiyama ya ga duhu to musiba ta shiga kuma Allah ta'ala ya tsare ana fahimta sai malik ya cewa yudi'u bihi yawmal qiyama wa ghufira lahu ma bainal jum'atay bayan hasken da Allah zai kirkira a karkashin kafar kai dankar sama kuma Allah zai gafarta ma zanuban ga tsakanin juma'a da juma'a wa ansuksa gha'iriz zunub kananan laifuffuka da kake wa Allah to a dalilin kakar da suratul kafi Allah zai gafarta ma su tsakanin juma'a da juma'a wannan aibar Allah ce ko yawa kuskure ne takwas taruku ko kuma salatu sunna alqabliya ko qibliya wata raka'a biyu ne ake yi da itikadin cewa wajibi ne duk wanda yaje juma'a kafin zuwan liman yayi wannan raka'a biyu ba tahiyatul masjid bace ba kuma nafila bace ta ka shiga masallaci a suna mata suna wai kamar wata sunna ce ta dole kamar ciko za ka yi wa raka'a biyun juma'a ta zama hudu ana fahimta wannan haka suke wani itikadi din to duk wanda yake raka'a biyun nan da wannan niyyar to hakika ya tamka kuskure shari'a bata bashi wannan umarni ba wa yakubu bi salati raka'ataini kathirun minal musallina male ce da yawa daga cikin masallata suna tashi domin su yi wannan raka'a guda biyu wa yataqiduna anna zalika maqamu sunna qabliya lidhuhr wai suna maida ita kamar matsayin wata sunna da ake yi qabliya kafin sallan gaba wa hadha min al-aqta al-muntashira bain al-musallin male ce wannan kuskure ne da ya yadu a tsakanin musulmai masallata masu yawa qala ibn taymiya male ibn taymiya Allah ya masa rahama yake cewa amma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa innahu lam yakum yusalli qabla al-jumu'a ba'da al-adhan shay'a bayan an yi kiran sallah na juma'a to manzon Allah baya wata nafila a wannan lokacin indai an kira sallah to shikenan ma'aikin Allah ba wata sallah da yake yi a wannan lokaci kuma har a fara sallar juma'a wala nakilu haza anhu ahad ba wani da ya kuma da ya cira to cewa manzon Allah ya bada ubani ko an gaira wannan nafila raka'a biyu da wancin itikadi din wala naqula anhu ahad annahu salla fi baitihi kuma qabla khuruj yawmul juma'a kuma ba a samu wani da ya rawaito cewa an tsinkaye manzon Allah a gidansa iya wannan nafila guda biyu ba kafin ya fito zuwa ga juma'a wala wa katabi qawlihi kuma manzon Allah bai mata lokaci ba da fadin sa salatun muqaddara qabla al-juma'a wanda suke samar da sunawai sallah ce da ake kaddara a yi ta kafin sallar juma'a bal alfazuhu sallallahu alaihi wa sallama fiha targhibun fi salati idza qadima ar-rajulu ila al-masjid yawm al-jumu'a min ghayri tawqitin maliki cewa at-targhib bal alfazuhu sallallahu alaihi wa sallam lafzan sa sallallahu alaihi wa sallama fiha at-targhib wanda yake nuna kwadaitarwa na sallah din idan mutun yazo masallaci a yinin juma'a min ghayri tawqitin ba tare da amata lokaci ba indai ka shigo masallaci to ana so kai raka'a biyu ka zauna Malik ya cewa man bakkara wa takir wanda ya samu ko kuma ya shafa turare da di gurgurin ikon sa wa masha wa lam yarkab yi tafiyar kafa bai hawa abin hawa ba wa sallama katabalau manzo Allah ya ce yi sallaci abin da Allah ya rubuta zai sallata to sai mu da wata fara laman karanta wannan hadisin a baya wa zaba da'ibatu min al-ulama wa an su daga cikin malamai sun tafi kan cewa ila anna qablaha sunnah cewa kafin kai sallar juma'a akwai wata sunna ta nafila da aka ci fa minhum man ja'ala raka'atay daga cikin malaman akwai wanda ya maida ita wannan sunna kafin juma'a raka'a biyu kama qala ta'ifatu min ashabi shafi'i wa ahmad daga kamar wasu daga cikin daliban imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal wa minhum yawa man ja'alaha arba'an daga cikin mutane akwai wanda ya maida wannan sunna qabla al-jumu'a arba'a raka'ati fi raka'a hudu kama na qala an ashabi abi halifa kamar inda aka cirato daga almajiran abi halifa wa ta'ifatu min ashabi ahmad
da wa'ansu kuma daga cikin almajiran Imam Ahmad ibn Hanbal sai ma ya ce was-sawab magana dacacciya wanda tafi zama daidai an yuqal laysa qabla al-jumu'a sunna ratiba muqaddara kafin sallar juma'a ba wata sunna da aka ce mata nafila ce ratiba muqaddara ba wuta sai dai kai tahiyatul masjidi ko kafin zuwa liman kai nafilar gurgurdan abin da Allah ya hore ba ana fahimtar wannan walau kana al-azanan ala ahdihi kuma bai kasance an yi kiran sallar biyu ba a lokacin sa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha mazhabu malik wa shafi wannan kuma ita ce matafiya ta imamu malik da imamu shafi wal mashhur fi mazhabi ahmad wa jamaahir ala imma abinda ya fito fili cikin mazhabar imamu ahmad bin hanbal da kuma wa'ansu da yawa daga cikin malamai amma hadisu aisha hadisu nana aisha Allah ya kare yadda da ita kana yusalli qabla al-jumu'a raka'atayn tace ma'aiki ya kasance yana yin sar raka'a biyu na sallar nafila kafin sallar juma'a fi ahlihi amma a gidansa sai malik ya ce batil hadisi ne ba tace ba shi da inganci fi ishaq bin idris kazzab daga cikin marawaita akwai ishaq ibn idris wanda makarici ne kama yadda kana yadul hadis ya kasance yana kirkirar hadisai wanda ba su da asali kala bundul qayyim Malik ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa la sunna laha qablaha ba wata nafila ta wajibi ko ta kwadaitarwa da aka ce kai kafin sallar juma'a wa za a sahu qaulil ulama wa alaihi tadullu sunna wannan kuma shine magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai kuma hakan sunna ta yi nuni a kansa wa qad yastajilu al-ba'd bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama wa an su daga cikin malamai suna nuni game da fadin sa sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ma min salatin mafruda illa wa bayna yadayha rak'atain ba wata sallah ta farilla sai kafin kai ta akwai raka'a biyu da ake so a yi na nafila ana fahimta sai malik ya ce to alamar shuru'iyyati sunnatul juma'a al-qabliya wa hadha kaba'un bayn yace to ita wannan raka'a biyu da ma'aikin Allah yake kwadaitarwa a yi ta kafin kowace sallar farilla har inda lokaci to idan aka ce ita ma shari'a ce a yi ta dole kafin sallar juma'a da wancin suna na sunnatul qabliya yawmul juma'a sai ya ce wa hadha qawlun bayyin wannan kuskure ne a bayyane qala al-busiri imamu al-busiri wannan bayan malami ne kuma ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littattafan da ya rubuta na yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa ma sun fi sanin sa harkar yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Busiri Allah ta'ala ya masa ba'da dhakar al-hadith bayan ya ambaci hadisin wa annahu ahsana ma yastadillu bihi li sunnati al-jumu'a al-maz'uma sai ce wa an sun kafa dalili da wancan hadisin na baya wanda suke ganin ita ma wannan nafila da ake kafin sallar juma'a wanda suke rayawa wa ita ma ta samu hujja ta samu ainihin dalili wa hadha mu'tadir fi salati sallallahu alaihi wasallam wannan kuma abu ne wanda yayi wahala ba a gano ba irin abin da manzon Allah ya yi na wacin sallah da yake fada li'annahu kana bainal azani wal iqama al khutbah fala salata hina izin bainahuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an kira sallah kai khutba yake fara an fahimta li'annahu kana bainal azan idan an kira sallah wal iqama kuma kafin ayi iqama me a wannan tsakanin al khutba ma ikin Allah yake fala salata hina izin bainahuma to a lokacin kaga ba wani lokacin sallar nafila a wannan lokacin ana fahimta fa'ida qala al-albani imam an-nasruddin albani Allah ya masa rahama yake cewa wa kullama warada min al-ahadith fi salatihi sallallahu alaihi wasallam dukkan abinda aka warawaito ko yazo a hadisai na sallah ta sallallahu alaihi wasallam sunnatul juma'a al-qabliya la yasihu minha shay'un al-bad a ce manzon Allah ya rada wata raka'a biyu da ake kafin sallar juma'a wannan sunan yace in ma kaga hadisi to bai inganta ba albatta kwata-kwata bai inganta ba an gane ko wa ba'dahu ashaddu da'fan min ba'd in ma kaga hadisin to sahiya su iya da rauni akan sashi kama bayyanahu az-zailai fi kitabihi ko kuma fi nasbur raya az-zailai ya kawo wannan magana cikin nasabur raya a mujalladi na biyu shafi na 206 wa ibn hajar fil fath ibn hajar cikin fatahul bari ya kawo mujalladi na biyu namba ta 341 wa gairihi ma da wadansu wadannan malam wa amma man yaqulu hiya az-zuhur maqsura amma wanda zasu ce ai wannan wata sallan azhar ce miki takeiciciya kafin sallar juma'a wata kunu sunnatu adh-dhuhur sunnatuha kuma wannan nafilar da muka yi biyu kamar nafila ce ta sallan azhar muka yi to fa haza kaqun min wajhayn wannan magana ma kuskure ce ta mahanga guda ahadukuma na farko annal juma'a maqsusa bi ahkamin khassa ita juma'a ta keɓanta da wani hukunci hukunci nata a keɓance kawai la tuqarinu biha adh-dhuhur bi ittifaqil muslimin ba za ka taba hada sallan azhar da sallar juma'a kowa ya san wannan ita sallar juma'a raka biyu yake kuma ana khutuba kuma ana son musulmai su hadu akalla jama'a da yawa a rufe kai har ma masallaci ake cewa wannan masallacin juma'a ne ba kowane masallaci ma ake sallar juma'a ba ka kuma sallan azhar kowane masallacin ana yi kuma ita raka hudu ake ita kuma ba a khutuba a ita ana fahimta kuma wani abu da sallar juma'a take banta da shi shine idan baka zo masallaci ba liman yayi khutuba an sauko an tada iqama liman yayi raka'a daya cikekkiya baka zo ba ya meki iya raka'a ta biyu yayi ruku'i baka zo ba ya dago baka zo ba sai bayan dagowar sa daga ruku'in raka'a ta biyu ka zo ka jona to idan an yi sallama idan ka tashi raka'a hudu zaka yi ana fahimta raka'a hudu zaka yi wannan juma'a baka same ta juma'a ce kadai take banta da wannan hukunci idan har baka samu cikakken raka'a kafin liman ya dago daga ruku'i ba a sallolin juma'a to wannan sallar ta barka idan ka tashi raka'a hudu zaka yi kaman azhar kai kenan ana fahimtar wannan to shine malai ce ita juma'a ta keɓance take da hukunci hukuncinta daban wanda ba za ka taba hada ta da sallar azhar ba as-sali na biyu law faradna annaha dhuhrun da a ce za mu kaddara ma a ce hakan azhar ce maqsura fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalli fi safarihi sunna lidhuhr al-maqsura to manzon Allah ya kasance a tafiya da yake iya qasara to baya wata nafila kafin qasarsa la qablaha wa la ba'daha an ce manzon Allah idan iya tafiya sallallahu alaihi wasallam ana filfili raka'a guda biyu yake kawai ana ganewa in dai manzon Allah ba a gida yake ba a yanayin tafiya yake dukkan nafilfili aje su yake guda biyu kawai yake cikin nafilfili iya yin wutiri iya yin raka'a ta alfijir wannan ko a tafiya baya barci da wutiri da raka'a ta alfijir baya barci amma duk wata nafila in dai a tafiya ne manzon Allah aje su yake sallallahu alaihi wasallam saboda me domin farilla ma a rage ma ita hudun an ce kai biyu kuma an baka dama ka hada azhar da lasar an baka dama ka hada magriba da isha ana fahimta wannan shine kuskure mai namba da 9 tarku tahiyatul masjid da yawa daga cikin masallata suna shiga masallaci ba tare da sun yi tahiyatul masjid yasa ba a so ka shiga masallaci ba ka da alwala sai dai inda larura amma haka kawai ana so duk lokacin da zaka shiga masallaci a ce kana da alwala domin an sunnanta ma yin gaisuwar masallaci a kowane lokaci kuma shi gaisuwar masallacin nan malamai mafiya rinjaye sun ce akwai wasu lokuta da aka hana a yi sallah kamar lokacin da rana take fitowa ko lokacin da rana ta take ba ta yi zawali ba ko lokacin da rana take faduwa to an ce in dai ka shigo masallaci wannan halin bai shafe ka ba a kowane lokaci ka shigo masallaci in dai kana da alwala to an sunnanta maka tahiyatul masjid kai raka'a biyu wanda ake ce mata gaisuwar masallaci ana fahimta wa hadhihi sunna yatrukuha kaseerun minal musallin wannan sunna ta gaisuwar masallaci raka'a biyu da yawa daga cikin masallata sun kaurace ba sa yi ta wa khususan inda ma yakunu al-imam ala al-minbar musamman ma a ce liman iyakan minbari a ranar juma'a kenan ana ganewa wa minhum man yastadalla bi athar marwi an ibn umar radiyallahu anhu daga cikin su akwai masu kafa hujja da wani asar da aka rawaito daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda su marfu'an shi kuma ya jingina magana zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idza sa'ada al-khatibal minbara idan mai kutuba ya hawo minbari zai fara kutuba fala salata wala kalama to babu wata sallah da zakai ko ba wata magana da zakai sai malike cewa hada wa haza hadisun da'if wannan hadisin iya da rauni fihi ayyub bin nuhayk wa huwa matruk akwai wani rawi da yake ce masa ayyub bin nuhayk shi kuma ba a karbar hadisin sa shi ne matrukun ana kyale hadisin sa ba a karbar ana fahimta wasawab malai ce da ta ciyar magana anna tahiyatul masjid li kulli dakilin fil masjid cewa ita gaisuwar masallaci raka'a biyu nan da ake yi tana kan kowane wanda ya shiga masallaci sawa'un kana zalika yawmul juma'a aw ghayriha wannan shiga masallacin da kai ranar juma'a ne ko ba ranar juma'a bane li qawlihi sallallahu alaihi wasallam fadin ma'aiki da yake cewa sallallahu alaihi wasallam idza dakala ahadukumul masjida idan ɗayan ku ya shiga masallaci faliyarka raka'ataini qabla an yaji ya raka'a biyu kafin ya zauna ya raka'a biyu kafin ya zauna ana ganewa to can baya da yace koda neman iyakan minbari iya kutuba zaka iya yi to amma hukuncin sai wanda ya samu cikin kwariyar masallaci amma imjon nan amma idan haraba ka samu neman iya kutuba ba zaka yi lafiya amma indai kwariyar cikin masallaci ka samu neman iya kutuba to ya halatta kai raka'a biyu ka zauna wannan sunna ne ma ana fahimta amma a kiyaye sai wanda ya samu cikin masallaci banda wanda yake haraba in dai kana haraba neman ya fara kutuba to ba wani abin da zaka yi fala salata wala kalama ana fahimta wannan to wannan shine karin bayanin da muke yawa shi ja'ala azaini li yawm al-juma'a to malam fa ya kunta wata magana mai girma yace kuskure ne a yanzu ba a da ba a sanya kiran sallar biyu a yini juma ana fahimta yayi dogon magana ana amma a takaice lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam juma'a kiran sallah daya yake mata lokacin Abubakar Siddiq haka lokacin Umar haka sai da Usman bin Affan yazo a lokacin iya khalifa ya mayar da ai kiran sallah biyu shi ma kuma akwai dalili na farko iya cikin wanda manzon Allah ya tabbatar da duk abin da suke addini ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin iya cikin khulafa ar-rashidin ya saba wani sahabi da yake masa ba haka amma da dalili a galibiya hatta musulunci dunkulansa da wa'ansu abubuwa da Qur'ani ya zo da shi to akwai condition da suke sa a yi a wani lokacin in aka samu fita daga wannan condition din ana iya barin su yanzu misali a sha'anin ba da zakka da Qur'ani ya lissafo mutane takwas da za a ba su zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amil 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa nisabil sai ce faridatan min Allah daga cikin waɗanda Allah ya ce a bawa zakka da nassin ayat cikin suratul tauba akwai wal mu'allafati qulubu kafirai ne wanda ba musulmi ba su ne mu'allafati qulubu kuma sura bi gida biyu akwai wanda za a bawa su dan tsoron shirrinsu da musulunci sai a bawa su domin a toshe musu baki daga cikin mu'allafati qulubun akwai wanda za a bawa kuma a jawo mushi a kwadaita da shi musulunta ana fahimta da Umar dan Khattab ya zo iya khalifanci yace a yanzu kan ba wani kafirin da muke jin tsoro musulunci yayi karfin da ba wani kafirin da zamu lallasa mu bahi zakka dan muna jin tsoron su ba sai sa layi akan wannan wal mu'allafati qulubun aka daina ba su kun ba wanda ya masa inkari kaga lokacin manzon Allah akwai rauni sosai akwai gunda musulmai ba su fito su ibada su lokacin Abubakar akwai wannan raunin amma lokacin da Umar ya zama khalifa musulunci ya samu izza
ana fahimta kaga sai ya ajiye wannan gabar duk da Qur'ani ya tabbatar da ita tunda yanayi ne ya kawo a yi ta kuma yanayin babushi sai ya ce kwara mu karawa musulunci karfi da wannan dukiyar ana fahimta to shi ma dalilin da Usman dan Affan ya kirkirkiran sallah na biyu a Juma'a akwai dalili dalilin shine Madina a lokacin ta cika kuma ana ta kasuwanci ana fahimta ana zuwa da gurabe daban-daban ana ta kasuwanci a garin Madina to da yawa ka san dan adam idan kudi ana harkar kudi sai a manta da sallah kuma gaskiya bane to sai Usman dan Affan ya ce to idan sallah ta rage dan lokaci kamar awa ko awa biyu to aje kofan kasuwa a kira sallah domin a tunatar da mutane juma'a ta kusa ba ana fahimta shi kiran sallah na biyu domin yanayin al'umma sun taru kuma hankalin zai iya tafiya har ai juma'a ba sani ba tunda lokacin babu mukabbiratus saut ba loudspeaker ba abubuwa na zamani na daga sauti sai ci to aje kasuwa kofan shiga kasuwa a kwala kiran sallah to duk dan kasuwa ya san lokaci ya kusa zai fara tattare kayansa har in addinin ya dame shi ana fahimta to wannan shine dalilin da Usman yace a ƙara kiran sallah ya zama biyu a yayin juma'a haka ake yi haka ake yi haka ake to shi malam abin da yake so ya faɗa anan shine wancan condition din da Usman ya sa dalilin sa ya kiran sallah biyu a juma'a to ya zama gushi saboda yanzu akwai hanyoyin daga sauti akwai lasfikoki akwai harkoki na radio da waya wanda za su dauke wancan yanayin inda har buƙatar mutane su ji ne yasa aka kirkirkiran sallah biyu to za akwai hanyoyin jin ma da ba su yi wannan ba ana fahimta to yasa wa ansu malamai suka ce to tunda wannan dalilan da Usman yasa aka yi yanzu ba wannan dalilin saboda ka ajiye shi ya koma asali irin na da kiran sallah dai a juma'a to shi ma malam mai littafin nan ya da wannan ra'ayi idan ku goma sa ra'ayin ku tunda fiqihu muke yi kun ji dai asalin maganar kun ji yanda abin yake to me ra'ayin ku aci kun ga idan nazo ni rubutu ne sa ra'ayin ku aci ana fahimta to wannan shine aji shimfidar da ne kafin mu yi cikin karatu sai malam yake cewa an Sa'id bin Zaid kala daga Sa'id bin Zaid yake cewa ma kana li rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa mu'azzin wahid manzon Allah ba shi da wani ladani a yayin juma'a sai ladani guda daya idza kharaja azzana ko bai kiran sallah sai manzon Allah ya fito an fahimta sai ya fito ya zo masallaci sai ya kira sallah sai ya hausa ya kutuba a yi sallah shi kenan wa idza nazala idan manzon Allah ya sauko daga minbari a kama sai ya tada ya gama shi kenan wanda shine asali lokacin manzon Allah shine asali lokacin Abubakar da Umar haka ake ba kiran sallah bi a wannan lokaci an fahimta wa idza nazala qama wa abubakar wa umar kazalik sai ce da sayyidina abubakar radiyallahu anhu da umar bin khattab su ma haka suke amma falan ma kana usman lokacin da usman ya zama khalifa wa kasara an-nas mutane suka yawaita aga ƙara musulmi suka yawa to zada nida as-salis ala dar fi suqi yuqalu laha zawra sai aka ƙara kiran sallah ya zama na uku iya nufin har iqama kenan tunda iqama ma suna ba ta sunan kiran sallah ana fahimta sai aka ƙara mu dauka sai aka ƙara kiran sallah ya zama biyu a wani gu a kasuwa da ake ce mata zawra wato kofar shiga kasuwar Madina ce sai ladani ya je kofar shiga kasuwar ya kwalla kiran sallah da duk mutumin da yake kasuwar zai iya shi faiza kharaja azzana idan kuma Usman dan Affan iya kareka kuma shine limami idan ya fito kuma daga gida zai hawo minbari nan ma sai ya saki kiran sallah din wa idza nazala aqama idan kuma ya sako daga minbari sai ya iqama ayi sallah an fahimta wa nas taju min hadhal hadith fa'idatay wannan hadisi zama fa'idantu da fa'ida guda biyu a cikin sa ijmal al-ula fa'idar farko أن الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه كان لهكما كان صلى ده عثمان دان افان يا قارا ا لوكاتين سي زما بيو ا ranar juma'a ce da akwai hikima wahiya ilamun nas kine jiwo zuwa sanar da mutane ayi tambihin su a fadakar da su cewa juma'a fa ta kusa hikima ta biyu ko fa'ida ta biyu
annal azanu za'id shi wannan kiran sala da aka kara din kana ba'da su'udihi as'udihi al-minbar wama al-azanu thabit an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illa anna az-za'id yakunu ala dawra wa ansu suka ce anna al-azana az-za'ida wannan kiran sallan da aka kara din kana ba'da su'udihi al-minbar shi ma ya kasance bayan hawan sa minbari ne wama al-azanu thabit kuma bayan ko kuma tare da kiran sallah tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa anna zaid yakuna ala zawra sai dai shi wannan kiran sallah da aka kara din to a wancan gume suna zawra darun bisuk wani gida ne ko wata madaci a kaso ake zuwa a yi kiran sallah to wa'ansu da suke cewa lokacin manzon Allah ya kira sallah biyu to shine ma yake cewa ima da biyun to manzon Allah sai hawo minbari yake ba kamar yanzu bane sallah ta rage awa ɗaya ko awa biyu kira sallah ana fahimta wasani inda almasjid labi kuma anan masallaci wa huma fi waqtin wahid kuma duk lokaci da yake yinsu fa inda ma natbaq hatainil fa'idatayn har in zamu dabbaka wannan fa'idojin guda biyu alal adhanil awwal wasani li yawmil juma'a madabbaka wannan sunnatu usmanu kiran sallah na ɗaya da na biyu ranar juma'a fi ayyamina haza a wannan kwanakin namu da muke ciki yubayyin lana zai ƙara bayyana a gare mu annal adhanil juma'a fil awwal mukhalaf li fi'lihi li fi'li wa hadi nabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallar da ake na farko kafin na biyu wanda aka ƙara din na farko to ya zama to mukhalaf ya saba aikin da manzon Allah ya lokacin sa da kuma shiriyarwa sa wa kazalika lif'ili wa hadi Usman radiyallahu anhu wannan kira salat da aka kara ya zama bi ainin juma'a ana yin sa da aikin Usman kuma da shiriyarwa sa radiyallahu anhu Allah ya kare da shi khalafan nabiy sallallahu alaihi wasallama hakan ya saba wa yanda manzon Allah ya saba li'annahu sallallahu alaihi wasallam yu'azzinu azanan wahidan a lokacin ma'aikin Allah kira salla ɗaya ake yi da juma'a wa nahnu nu'azzinu azaini azanain mu kuma yanzu muna kiran sallah biyu gashi wa khalafa fi'l usman kuma gashi mun saba wa aikin usman kun gane abin da yake so yace shi usman masallaci kaso ake zuwa kiran sallah mu kuma yanzu kiran sallah mu nabi a ina yake a masallaci shi yasa yace can mun saba wa manzon Allah lokacin sa tunda dai ake nan kuma mun saba usman don ba a masallaci yake yi ba lokacin usman kaso ake zuwa a yi mu kuma yanzu a masallaci muke ana fahimta yace mun saba manzon Allah ta san bangaren kuma khalafa Usman shi ma ta wannan bangaren li'anna al-ilam alladhi min ajli shara'a Usman al-azan ala dawra domin dalilin da Usman ya kaddara a yi kiran sallah a zawra can kasuwa a ranar juma'a to sakaba to a yanzu wannan uzurin ya su a babu shi saboda me bi wujudi mukabbirat as-saut domin za akwai lasiqoki su ne mukabbirat as-saut za a yi kiran sallah aji daga nesa allati tastati'u an tasma'a kullun nas wanda zai yi dukkan mutane su yanzu har gidaje rediyo suna sa kiran sallah an bayyanta kaga shi ma wata hanya ce ta sadar da sako wali annal azanain domin kiran sallah guda biyu kana yu'azzina fi waqtin wahid wa ba'da su'ud al-imam al-minbara suke cewa wani lokacin Usman din ma sai ya zo kan minbari to sai a kira sallah anan a kira sallah a can a lokaci daya don mutane da su gaggauta tafiya masallaci wa nahnu nu'azzinu azan qabla su'udul imam wasani ba'da su'udihi sai yace yanzu ko muna yin kiran sallah kafin liman ya hawo minbari na farko na biyu ko bayan ya hawo minbari yace hakan duk ya saba ma abin da Usman din yayi mimma taqaddama ya tabbayyana lana annal hikima abin da ya gabata zai ƙara bayyana mana cewa hikima allati aj'al hashar al-azanu faris qadru fi'at dalilin da yasa aka ƙara kiran sallan can na biyu to shikenan wannan dalilin an dage shi babu shi yanzu fa yaqul inna khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam malam yace mafifice shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ajaba mimman yatta
me rubuta nan ne ina ga mai dauke
wa ajaba mimman yastabihuna ne yastabihuna bi azain fi yawmil juma'a a abinda zai bada mamaki waɗanda suke kwadayin sha'awar irin sallah biyu a yayin juma'a an gane ko tama'an fi ziyadatil khair wanda suna hakan ne wajen kwadayin ƙarin lada to waye ciro kun hazal khair fi adhal fajr wasu kuma da yawa suna barin wannan alkhairin a kiran sallar asuba kiran sallar asuba ya tabbata lokacin manzon Allah biyu yake Bilal yayi shi ne laladin farko Abdullah bin Umar Maktum yayi ne laladin ne an fahimta amma za ga masallaci da yawa ba a kiran sallar biyu da asuba amma kuma an zo an tabbaka na juma'a ana fahimta sai ke sa in alkhairi ake nema wajen kiran sallar biyu to a tabbaka na asuba yafi zama ingantaccen lada kenan ragam annahu sabit sahih bayan shi kiran sallar biyu asuba to sabin ne tabbatacce ne kuma ingantacciyar magana ce an gane ko falillahi zamri ko zumra yace kaga da yanda mutane suke dan Allah kalli mutane da suke yi abin mamaki kenan qala shafi'i imam shafi'i yace wa ahab an yakuna al-azan yawm al-jumu'a hina yadkhulu al-imam al-masjida abin da yake aka fi so iran sallah ya kasance a ranar juma'a bayan liman ya shigo masallaci waye jinisu alal minbara kuma ya zauna akan minbarinsa fa iza fa'ala al-muazzin fi al-azan idan mai kiran sallah ya aikata kiran sallah fa amara allazi kana ala fa amru allazi kana ala ahadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ahabu ilayya yace idan muka dau wannan ka'idar kiran sallah na daya idan liman ya zo ya hauka minbari a kira to irin wannan shi aka yi lokacin manzon Allah kuma shine fi soyuwa a gare mu fa inna fa in azana jama'a min al-muazzinin idan wa'azu taron masu kiran sallah sun yi wal imamu alal minbar kuma liman ya hauka minbari wa azana kama yu'azzinu al-yawma ake ai kiran sallah kamar yanda ake a yau din nan azan qabla azan al-muazzinin idza jalasa al-imam alal minbar a samu masu kiran sallah suna kiran sallah bayan liman ya zauna kan minbari to karihat zalika lahu hakan an karanta in dai ba ladani dai bane amma wala yufsidu shay'un minhu salatahu hakan ba zai bata kowa sallar sa qali ibnu abdul bar malam ibnu abdul bar yake cewa ikhtalafa al-fuqaha hal yu'azzinu bayna yaday al-imam wahid aw mu'azzilun a ibnu abdul bar yake cewa malaman fiqh sun samu sabani cewa a hal yu'azzin bayna yaday al-imam wahid aw mu'azzinuna shi mai kiran sallah ɗaya ne zai yi bayan liman ya hawo bari kuma su kiran sallah da yawa kowa ya kama nasa fa zakar ibnu abdul hakam bin malik an ibn malik ibnu abdul hakam an malik yace idza jalasa alal minbara idan liman ya zauna kan minbari wa nadal munadi ma'an nas to mai kiran sallah yayi kiran sallah tare da mutane tilka sa'a wannan lokacin wa hadha yadillu ala anna nida inda wahid shi ma imam malik ya ga mutane cewa kiran sallah da yake baina yadayil imam idan hal liman yazo ya zauna akan minbari wa nassa alayhi shafi'i imam shafi'i aka yi nasi akan wannan wa yashhadu lahu hadithun sa'id kuma wancan hadisi da farkon babin na sa'id bin malik da yake cewa mazala kiran sallah dai ake a lokacin sa to wannan shine dalilin sa qala ala aini mu'akkiban ala kalami ibn abdul bar malana aini yake cewa ko aina ko aini yake cewa mu'akkiban bibiya dai akan magana ta ibn abdul bar wa hakaza hakahu tahawi an abi abi wani ne ana abi khashi'a ko kamar dai yake rubuta ya dan goge ana wa ashabihi wa bihi qali ibn umar to haka dai wancan malami ya fada daga dahawi da sahabbansa da kuma haka abdullahi dan umar ya fada Allah ya kare da shi wa qad qarrara karahiyatul azan al-awwal fil juma'a an tabbatar da karancin kiran sallah na farko da ake a ranar juma'a inda adamul haja ilayhi lokacin da babu bukatarsa khususan fi hadha al-waqt musamman a wannan lokacin
an gane ku ai Sheikhu Aliyu Mahfuz fi kitabi al-ibda Aliyu Mahfuz a cikin littafin sa al-ibda ya tsawaita magana akan wannan wannan dai shine a takaice abin da malaka yake so yi yaran sallah biyu a yanzu a fahimta sa kuskure ne tunda dalilin da yasa ake lokacin Usmanu dan Affan to wannan dalilin yanzu babu shi du'an da du'in da aka yi kiran sallah zaka ji kuma mamma ƙari ma zaka iya sa alam a wayenka lokacin da zaka je sallar juma'a ko kake sallar juma'a a masallacin da kake sai ka sa time din da ya ku sai ka sa a wayar ka shikenan ana fahimta wannan kuma fahimta ce ta sa a fiqihunce ka wannan abubuwan amma ba maki akwai wasu malaman kuma da za su saba wa ra'ayin sa sace za su bi sunnar Usman din kuma haka ne amma kuma gaskiya maganganun sa suna da ƙarfin gaskiya a ciki akwai abubuwan dauka a ciki ita shari'a ana yin ta da dalili kuma ana faranta da dalili ana fahimta kun ji dai dalilin yin Usman wancan kiran sallah da yi mutane sun yawa kuma babu lasifika da za a sanar da su lokacin sallah yayi sai tura aje a kira sallah a kasuwa shikenan mutane su sani su masallaci to amma in dai wannan uzurin ne dalilin haka to a yanzu babu shi ana fahimta to wannan dai shine abin da malaka yake so yace wallahi ta'ala a'lam ina ganin mun zo gun da zamu sai insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa na'am to kai da bayani to abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iya kubinta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iya guje mata muna addu'a Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifin Allah ka shirye da mu da zuriyar mu Allah ka samu lafiya mu ga ma lafiya muna addu'a marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya kuma Allah ƙara mana lafiya da imani Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka saukar mana da ni'imar ka ya rabbal alamin to akwai wanda suka rubuta tambayoyi na zamanin tazama wannan za ka na وعليكم السلام نعم امين امين يا رب العالمين
شن شيشه يقولوا سنه تنبيه اليوم يجب ان نعلم سنه اصبح شن شيشه يقولوا عايزه السنه وكل شيء Sai da ku.
Shine to tambaya ta farko game da shisha da mai bugarwa da wanda bata bugarwa to wanda bata bugarwa mai amfani janta idan ma dan abugun ake sha ko a shine magana tsawarka shisha duka haramun ne gaskiya dukan ta haramun ce ba malamin da zai halatta shan shisha matsayin su daya da taba da ganyi duk matsayin su daya ko an suma daga cikin zahiriya sun ce matsayin giya gare ta kullu muskirun kham da abin da zai bugar da kai fitar ma da hankali to giya sunan sa shari'a kullu kamrun haram kuma dukkan abin da zai ainihin kawar ma da hankali haramun ne a shari'a amma yimda tambaya ta biyu a mutum ne yake bin sallan azhar ko asuba me yin asuba ne asuba idan mutum iya bin liman a asuba ko azhar asuba idan mutum iya bin liman a sallan asuba da biyun farkon magariba da biyun farkon isha inda liman yake bayyana karatu to shi hukuncin sa shi ruzi yaji karatun liman ba zai yi karatun komai ba amma idan lokacin da liman yake yin karatu a boye kamar azhar duka la'asar duka ɗayan ƙarshen maghrib da biyun ƙarshen isha'i to dole ka karanta fatiha a kowace raka wannan shine fatawar da malamai suka furin jayarwa kanta ana fahimta sai sallan azhar
raka'a biyun farko za a yi Fatiha da sura ko raka'a ta biyun karshe shi ma zai karanta Fatiha da sura haka yace ko ruwayar da tafi inganci shine Fatiha kawai ake karantawa amma akwai wa'ansu ruwayo da suka ce wannan lokacin maza na iya ƙara aya biyu ko uku bayan Fatiha din a biyun karshen magariba ka a biyun karshen azhar da biyun karshen la'asar shi yasa ma malamai suka ce har inda mantuwa ma ka ƙara karatun sura akan Fatiha a biyun karshen azhar da la'asar to ba wata su da kanka ana fahimta amma ruwaya mafi inganci da abin da aka fi sabo shine Fatiha kawai amma dan ka ƙara aya biyu uku aka ba matsala bane ba wata su da ta kama ka tunda akwai hadisi ya nuna ana haka a hayanan amma wani lokacin ba kowane lokaci mace yau za ta yi sallar juma'a kai yau za ta yi sallar azhar a ranar juma'a su mata ba a kallafa musu yin sallar juma'a ba suna cikin waɗanda shari'a ta sauƙiya wajibcin sallar juma'a sai dai inda condition kamar akwai masallaci mata kuma da yanayi mai kyau to in ta je ba za a hana ta ba amma har in ba wani yanayi mai kyau to ta zauna ta yi sallah a gidanta a ɗakin ta ya fa'ala kai lokacin da za ta yi kuma lokacin da azhar ta shiga ita ba juma'a za ta yi ba azhar za ta yi ana fahimta yace kiyaye lokacin da take azhar a kowane yini to idan juma'a ma ta zo a wannan lokacin za ta yi azhar ɗinta wannan shine insha Allah shikenan ko wallahu ta'ala alam akwai na'am a ba ta jira sai an dawo ba ba za ta jira ba kwarai da gaske ba za ta jira sai an dawo daga juma'a ba ita ba abin da ya hada ta da zuwa sallar juma'a in lokaci muku taron azhar ya shiga za ta yi azhar ɗinta a gida kawai shikenan duk kowa ya faɗa wa matarsa wannan kun ji ko wallahu a'lam akwai sanarwa da aka yi jiya cewa muna da muhadara gobe Alhamis in Allah ya kai mu a masallacin ADP quarters wancan wanda Alhaji Ahmad Zawura yake gina wancan hanyar ta jiyare ana gane an zai san gungu to a wannan gungun gobe in Allah da muna can bayan magariba zuwa isha zan yi muhadara ko muwa mawdu'in shine kyautata mu'amala tsakanin mutane ana fahimta Allah ta'ala ya bada ikon zuwa Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya biya bukatun mu na alkhairi da mu da masu taimaka wannan da'awa a koyi da fili da masu son wannan da'awa duka muna roƙon Allah ya karba mana wannan aiki dan uwa Malam Umar Allah ya kara masa lafiya Imam Malam Usman Allah ya kara masa lafiya dattawan mu irin su Dr. Tijani su Alhaji Malam da sauran libaban wannan masallaci da su Alhaji Muhammad dan Fulani da sauran dattawa dai da muke sasa addu'a muna musu addu'a Allah ta'ala ya taimake su yan kasuwa da muke tare da su a nan ga sunan da yawa masoyan mu masu kaunar mu muna musu addu'a Allah ya ƙara albarka cikin kasuwancin su haka nan ma'aikata Allah ya ƙara albarka cikin aikin su haka ɗaliban ilimi Allah ya sanya albarka cikin karatuttukan su Allah ta'ala ya sanya mana albarka ta tare da mu gaba daya da wannan gida Allah ta'ala ya biya masa bukatun sa na alkhairi ya ƙara wa mahaifiyarsa lafiya da dukkan marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya ai mai ina fama da wani majinyaci a can gida wani yayin mu ina baran addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya ya sauƙa masa abin da yake damun sa ya sa kuma ya zama kafara gare shi gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.